الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau balai idan da yan tambayoyi suna iya gabata wato dan uwa ke cewa menene matsayin wato gyaran fuska shine yake misalin cewa kaman gyara goshi da keya da sauransu gyaran fuska indai ya shafi abin da yake goshi da keya to duka wannan ba laifi kuma babu sabani kulliya ce wanda kuma ba wanda yafi cancanta da ita face mumini a inda magana take dangane da gyaran fuska da ake nihi da aske gemu ko kuma rage shi aske gemu babu sabani a wajen magabatan kwarai matsayin sa haramun ne domin barin gemu wajibi ne dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana tun ranar da gemu ya fito to dole mutum ya bar sa halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicci bayan sa kuma alama ce wadda ke bambanta tsakanin namiji da mace aske gemu yana ɗaya daga cikin canza halittar Allah wanda shaytani ke umarnin wato bayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da cewa su saba masa kamar yanda can cikin suratul nisa'i Ubangiji ta'ala ke mana hikayar fada ta shaytani lokacin da Allah ya tsine masa albarka shaytani yake cewa la attakhizanna min ibadika nasiban mahruda wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatchikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa to dan haka wannan yana ɗaya daga cikin wahayin shaytani dake umartar wasu daga cikin bayi game da canza halittar Allah wanda kar mu manta mace ce ce fa a sanadiyar aske gira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance ta yi tsine mata albarka la'anallahu an-namisati wal mutanammisat hadisi ne sahihi mata masu aske gira da wanda suka nema a aske musu gabaɗaya Allah ya tsine musu albarka to an tsine ma mace a sanadiyar ta aske gira kai namiji ka aske gemu da gira da gemu wanne ne yafi dan haka kasancewar abin da ya shafi aske gemu wannan shi haramun ne wajen rage shi to wannan wasu malamai suna ganin cewa ba laifi in ya kasance misali ya warwatsu daidai wanda ya taso ba laifi akan iya rige shi dalilin sa anan shine Ibn Umar Allah ya kara masa yadda in ya gama aikin haji yana dan gyara gemun shi ma'ana wanda ya taso daidai wanda ya watsi yana gyara su ba askewa bane ba yake haka don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin sa Silsilatul Ahadith Dhaifa anan ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala illa kasancewar wasu malamai suna ganin ba laifi yin haka to amma irin gyaran fuska da ake nihi a aske nan wannan duka baya halarta matsayin shi haramu to amma in aka ce gyaran fuska wanda ya takaita a gyara goshi a gyara kiya da sauransu da bayan kunne wannan matsayin shi halaka ne babu sabani akan haka na'am in ya yawaita wasu malamai suna gani kamar irin su al-Imam Malik cewa in har yayi tsawo ba laifi idan kai kamu daya biyu zuwa uku malamai suka ce sai a yanki ita gira in ya zamanto ta gira yake tambaya cewa in tayi yawa gashin ya sabu ko yana tsunar ido ana iya gyarawa a wannan kware lokacin da ya kasance tayi yawa ta sanya mutun yayi muni ba laifi aka dan ana iya dan yankewa kadan da yanda lokacin da ta sauko tana tsunar ido to wannan duk ba laifi akan iya gyarawa amma haka irin na mata da suke a aski gira a maida ta karama a gyara ta wannan matsayin shi haramu ne kwata kwata baya dacewa ga mutun da tayi imani da Allah da ranar kiyama dan haka aiki ne na mata sai manzon Allah ya la'anci su an gane ku amma su maza dama abinda aka sani tsaye da gemu wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala game da bayansa wanda kuma shine cikar wato ar-rujula cewa kai namiji ne akwai bambanci tsakaninka da mace to wai mace tana iya yin sallar gawa kwarai da gaske akwai dalili tabbatacce akan haka kamar yadda dan uwa ya rasu yau aka masa sallar gawa a nan Juma'a da yawa na san wasu yan uwa mata abin sun dan samu shikari a kan shi sallar gawa mata suna yi amma illa kasancewar sahun su dole ya kasance karshen sahu na maza bayan sahu na maza ba bambanci a sallar ta farilla da ta nafila fiyayyen sahun mata shine na karshe ma'ana iya abin da ake bukata bayan sahun maza wato mata suke yin sahun su kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya masa rasuwa Aisha sai ta nemi cewa a shigo mata da shi cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi masa sallah wasu sahabbai sai suka mata inkari yaya za a sanya miki gawa masallaci ke mata sallah bayan kin san cewa ga inda manzon Allah yake ma gawa sallah gaban masallacin shi Aisha ta ce menene mafi gaugawar mantawarku ta ce nan fa ba a je ko ina ba ƴaƴan wata mata wadda ake kiranta Baydha ƴaƴanta Sahal da Suhail nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah a cikin masallaci su ba inkarin yin sallah ta mace akan gawa suka yi abinda suka ma Aisha inkari shine shigar da gawa masallaci Aisha ta ce musu nan aka shigo da gawar waɗannan ƴaƴan wannan mata cikin wannan masallaci manzon Allah ya musu sallah kaga wannan dalili ne a bayyane mace na sallar gawa kamar yadda maza suke yi illa kasancewar rakiyar gawa shine Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hane mu dangane da rakiyar gawa amma ba a haramta mana ba dan haka rakiyar gawa ga mace wannan makruhi ne manzon Allah ya hane su amma fa bai haramta musu ba saboda irin abubuwan da suke gudana na kashin hakuri dangane da mata ba kowace mace bace take da juriya kamar yadda namiji yake da na'am
mutum bi ne zaman likita tare da masu to kowanne yana jiyar mata shi dai kristo dai musulmi to irin kristo ne mu dai tsawa musulmi da Allah ya rika ya huta sai ta fara irin kamar abun tare musulmi ya yi wannan kama ta kalmar shahada kuma sai ta yi kuma ta mutu
wai arni ne yana cikin fitare aka lakanta masa kalima ta shahada kuma yayi ine ne matsayinsa ya mutu musulmi shi azza Allah yace man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda la ilaha illallah ta kasance karshen kalimarsa wanda yayi war duniya manzo Allah yace makomar shi aljanna wanda kar mu manta Abu Talib ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kutare manzon Allah ya zo yake ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan wa hajjulaka biha indallah au kama kala manzon Allah yake famar lakanta masa la ilaha illallah a lokacin nan akwai shaydanu biyu a zaune Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya sai su ce da shi a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamaci addinin ku na gargajiya addinin uwayenka da kakanninka yanzu addinin Abdul Muttalib zaka kyamata wanda a ƙarshe kalmar da ya cika da ita ce ayi huwa ala millati Abdul Muttalib ya mutu akan addinin Abdul Muttalib to dan haka arni in yana cikin fitar rai aka lakanta masa la ilaha illallah in yayi to wannan ya mutu a matsayin sa na musulmi kuma duk wanda yayi wannan kalma ta zamanto ƙarshen kalmar da ta fita daga bakin sa a rayuwar shi makomar shi ita ce aljanna wannan sai mu ce ya kyautata akan wannan lakana mata da dama haka manzon Allah ya ce mana lakinu mautakum la ilaha illallah kasancewar ta ba musulmi ba shi ai musulmi ne lakanta ma wanda ba musulma ba kalma warai wannan daidai ne me yasa aka shar'anta mana cewa mu kirayi mutane zuwa ga addinin Allah wanda suke ciki ake kira ake nihin mu kiraya ko wanda ba sa ciki wadanda ba sa ciki wanda haka shar'anta mana jihadi akan haka suturarta in har sun bada ta sutura ta musulmi za a mata in kuma sun ki bada ta sun ce ta su ce duk abin da suka mata na kida da bushe-bushe wannan ba zai cutar da ita ba ta mutu a matsayin musulma duk irin jana'izar da suka mata ta shedanci ba za ta cutar da ita a wajen Allah warai kamar matsayin musulmi ne ya mutu a ƙasa arna arna su jibinci jana'izar shi iya abin da ya a rayuwarsa shine zai gani amma wannan abin da suka masa ba zai cutar da shi ba wala me yake cewa Allah am lam yunabba bi ma fisuhu fi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Allah taziru waziratun wizra ukhra darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 22 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 23 qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu ma yalbasul muhrimu min al-thiyabi wal ardiyati wal udhur wal udhur Malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace mai harama da haji ko umra ya sanya wato na tufafi wal ardiya wato da mayafai lafazin ardiya jam'i ne na rida sai ya ce wal uzur wato da jabtu uzur jam'i ne na izara ma'ana a takaice baban abin da ya kunsa menene ya dace mai harama da haji ko umra ya daura ya sanya a jikinsa na tufafi an gane ko shine sai ya ce wal ardiyat wato da mayafai wal uzur wato da jabtu ولبست عائشة رضي الله عنها ثيابا مؤصفرة وهي مهرمة وقالت لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر رضي الله عنه la aral mu'asfar tiba wa lam tara Aisha radiyallahu anha ba'san bil huliyyi wa thawbil aswad wal muwarrad wal khuff lil mar'a. Wa qala Ibrahim la ba'sa an yubdila thiyaba. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب هو مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلة حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بكين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يهل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يكسروا من رؤوسهم ثم يهلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. Wato malam Allah ya ji kansa karkashin wannan babi ya zo da hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda ke cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walabisat thiyaban mu'asfara. Wato Aisha ta sanya tufafi wanda yake rinanni mu'asfara, an ciro shi ne daga al-asfar. Al-asfar shine launi wanda yake rawaye-rawaye, ko kuma mu ce wanda ya karkace zuwa masara. Irin wannan rinannan tufafi Aisha Allah ya kara mata yadda ta sanya wa hiya muhrima, alhali kuma tana mai harama da haji. Wa qalat Aisha fi tace la talabba, wato mace ba za ta janyo ma'ana dan kwalinta ta rufe bakinta da hanci. At-talassu wato shine idan mutum yayin rawani sai ya janyo ya rufe baki da hanci, an gane ku, irin rawani kenan na buga shi, domin matsayin yin haka ba ma ga namiji ba, ko mace baya halatta a lokacin da take dauke da harami ta yi irin wannan. Shine Aisha ta ce la talassa, wato mace ba za ta rufe hanci bakinta da hancinta. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران, ba za ta sanya tufafin da aka rina shi da turare wars ko kuma zafaran, an gane ku, inde da irin waɗannan turarurruka aka rina shi to baya halatta ta sanya irin wannan tufafi a lokacin da take biwars din wala zafaran. Sai yace Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace la aral mu'asfarati ba, yace ni dai ba na itikadin cewa tufafin da aka rina shi cewa yake da matsayin turare, an gane ku, kamar yanda can Aisha Allah ya kara mata yadda ta sanya tufafi wanda yake rinanne. To amma in dai rini ne wanda yake na za'afaran, za'afaran nau'i ne na turare wanda ruwan gora ne wanda ana rini da shi, haka shi ma wars turare ne wanda ana rini da shi. To shine Aisha tace duk tufafin da yake da wannan wars da za'afaran da za'afaran take cewa mace ba za ta sanya ba, kenan wannan ba ma ga namiji ba, mace ma baya halatta ta sanya. Shi Jabir sai yake cewa la aral mu'asfarati ba, wato tufafi wanda yake rinanne Jabir yace ni bana ganin cewa dai yake da turare kenan ya halatta mutum ya sanya kamar yadda can Aisha Allah ya kara mata yadda ta sanya amma ga wa mace ake nufi saboda shi namiji kar mu manta kalan tufafin da ake bukatar yayi harami da shi shine fariqal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sai yace walam tara Aishatu ba'san bil huliyyi wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta ganin laifin cewa mace ta sanya wato kwandiga kayan ado kenan kamar irin su dan kunne irin su sarka irin su zobanya irin su warwaro to ba laifi mace ta kan iya sanya su koda tana dauke da harami wasau bil aswad wato da bakin tufafi duk ba laifi wal muwarrad da wanda aka sanya masa turare wannan turare wanda yake wardi wannan duka ba laifi ta kan iya yi wa shi ward baya bayyana a jikin tufafi domin yasa galibi dai launin shi dai fari ne tace wal kuf wato da kufi lil mar'a duk waɗannan abubuwa Aisha ba ta ganin laifin cewa mace ta kan iya sawa al kuf wato shine takalmi wanda yake na fata wanda duk yake da susaiti domin yana rufewa har izuwa mahallin da ya zamanto farilla a wanke a cikin arwalla ma'ana yana rufe sama da idanun sau to duk irin wannan ba laifi mace ta kan iya sa amma namiji kar mu manta hadisi ya gabata namiji baya halatta ya sanya huffi idan bai samu takalmi bane zai yanke huffin kasa da idanun sau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa qala ibrahim wato ibrahim ibn yazid an-nakhai ke cewa la ba'sa an yubdila siyaba ba laifi mai harami yakan iya canza tufafin sa ma'ana ka sanya wannan ihrami kafin zuwa wani lokaci sai yayi daudaye da ti to ba laifi kakan iya yin wanka ka fitar da shi ka sanya wani wannan ba laifi bane ba canza ihrami ba laifi bane an gane ku kuma nan wala ta tabarqa yawa yake cewa wala ta tabarqa Aisha take cewa kuma mace ba za ta rufe fuskarta ba abinda ake nihi da alburqu wato shine mayafi da mace take rufe fuskarta gaba ɗaya kamar da ake irin shi ake kiran shi an-niqab to baya halatta mace ta yi duk da cewa akwai dalilin da yake nuna cewa in a gaban mazaje waɗanda suke a jani to ba laifi ta kan iya sako kyalle a gaban fuskarta ma'ana wanda zai kare ta dangane da su amma in babu haka za ta janye shi to shine anan ta ce wala ta tabarqa wato mace ba za ta rufe fuskarta ba kenan shi lafazin wala ta tabarqa an ciro shi ne daga alburqu alburqu shine wato kyalle da mata suke sanyawa su rufe fuska wanda ake kiran shi da an-niqab sai malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa in balaka annabiyyu sallallahu alaihi wasallama min al-madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi daga birnin Madina zuwa Makka ba'da ma tarajjal bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya caje kansa manzon Allah ya gyara gashin shi ya sarci waddahana manzon Allah ya shafa mai addu'un shine mai wanda ake shafawa a jiki an gane ko shine yace waddahana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa mai hikima dangane da shafa mai yana hana wato gashi ya walwatse kuma sannan yana hana kulkuta ta shiga a irin wannan lokaci domin kwa ayyuka na haji mutum zai kwashe kusan kwanuka 5 zuwa 6 domin aikin haji yana farawa tun ran 8 ga wata kaga ga wanda yake ma anan wanda yake kenan mai tamattu'i in kuma kasancewar mutum mai ifradi ne kaddara cewa tun lokacin da ya dau harami ko mai kira ne domin ba zai sauke harami ba sai ran 10 ga wata to anan hikima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya caje kansa sannan ya sanya mai ya shafu da mai walabisa izarahu wa ridaa huwa wa ashabu manzon Allah ya sanya gyautansa da mayafinsa shi da sahabbansa don haka kenan a nan malamai suka ce ka'ida dole ne namiji zai tsireta dangane da dukkan wani dinkakken tufafi ya daura zani shine ake kiran shi izar idan ya daura sannan kuma sai ya yafa mayafi shine ake kira da arida to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi da sahabbansa sai yace falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal uzr manzo Allah tulbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi hani dangane da wani abu na mayafai wato da gebuto da ake sanyawa illa muza'afara wato sai wanda aka rina shi da za'afaran allati tarda'u alal jild wato wanda ke bayyana a jikin fata ma'ana kamar irin shuni wanda bugaje shi suke shafawa to haka shi ma za'afaran in an yi rini da shi to bayyana yake kamar yanda miske kiran shi turkudi idan bugaje suka sa zaka ga abun bulabula a jikin hannunsu da sauran jikinsu to shi ma haka za'afaran in an yi rini da shi bayyana yake a jiki shine sai yace allati tarda'u alal jild wato shine wanda yake cudanya da fata tarda kenan shine taktali wanda yake cudanya wato da fata fa asbaha bi zulhulaifa manzon Allah sai ya wayi gari a nan zulhulaifa domin lokacin da ya fito daga Madina bayan yayi azhar da yazo nan zulhulaifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallatul asr ya da zango yi a nan manzon Allah ya kwana sai da aka wayi gari bayan asuba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya kamar yadda zamu iske hadisi shine a nan yake cewa fa asbaha bi zulhulaifa manzon Allah ya wayi gari a nan zulhulaifa rakiba rahilata hatta stawat alal bayda ahalla huwa wa ashabu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallar asuba an wayi gari manzon Allah sai ya huta guwarsa lokacin da ta daidaita da shi a wurin da ake kiran shi da albaida a halla huwa wa ashabu wato shi da sahabbansa sai suka ɗaukaka murya dangane da abin da suke nihin yi na haji imma ifradi ko kuma kirani ko kuma tamattu wa qallada badanata manzon Allah ya ma taguwarsa rataya shi wannan at-taqlid ko kuma mu ce wato rataya da ake ma dabba musamman ta hadaya alama ce wanda ke nuna cewa in mata bace to an san dabbar mice ce kenan dabba ce wadda aka bada ta domin kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala wanda wurin yankanta shine harami to shine anan malamai suka ce in ma a rataya mata takalmi ko kuma a tsaga bangaren tuzanta wanda yake na hagun jini ya dan zuba ko a daura mata kaba to duk irin wannan shine alamar shine ake kiran shi at-taqlid to dan haka shine sai ya ce wa qallada badanata wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yama raqum mansa wato alama domin ba raqumi dai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suci wa zalika li khamsin baqina min zilqada wato a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita kwa wato kwana biyar ya rage ga watan zulqada ya fiki kwana biyar ya rage kenan ran 25 wato ga watan zulqada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fita daga birnin Madina shine sai yake cewa fa qadima makkata li 40 layalin khalawna min zilhijja ya isa birnin makka ga kwanuka hudu da suka wuce ga watan zilhijja kenan hudu ga watan zilhijja kenan gaba daya tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga Madina zuwa birnin makka kwana 9 akai don haka kasancewar kuma ya fita a ranar asaba an gane ku ranar asabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya isa kenan makka ran hudu ga watan zulhijja domin kasancewar shi watan zulqa'ada wato na sanyayi kamar yadda ibnu al-qayyim ya tantance wannan mas'ala domin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato hajjin sa ta ban kwana ya tsaya ne a ranar Juma'a tar ga watan Zulhijja kenan anan Arafa yanzu idan ka dauka cewa ya fita daga Makka ya fita daga Madina a ranar Asabar kenan kaga Lahadi Litinin Talata Laraba kenan watan wannan ya fake an gane ku watan Zulqa'ada ya fake sannan sai aka zo kenan Zulhijja 1 2 3 4 an gane ku ranar Lahadi kenan ya shiga kenan Lahadi 4 Litinin 5 Talata 6 Laraba 7 Alhamis 8 kenan Juma'a 9 a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya anan wato Arafa dan haka kenan anan ya fita 25 ga watan Zulqa'ada ya fita daga birnin Madina ya isa Makka kenan a ranar 4 ga watan Zulqa'ada kenan shi wannan Zulhijja kenan watan Zulqa'ada na samiri to shine anan yake cewa wada faqadima Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Makka li 40 layalin khalawna min Zulhijja wato 4 ga watan Zulhijja a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Makka fa tafa bil bait farkon abin da ya manzo Allah sai ji ya dawafi wanda wannan dawafi ana kiran shi dawaful kudu ga wanda yake mai ifradi da wanda yake mai kirani ana kiran shi dawaful kudu idan kwa mai tamattu'i ne dawafin da zai yi dawafi ne wanda yake na umra wanda rukuni ne daga cikin rukunnanta wasa'a baina safa wal marwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yayi kai kawo tsakanin safa da marwa an gane ko sai yace walam yahilla min ajali badanihi li annahu qalladaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi yayi sa'ayi manzo Allah bai kunce harami ba me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mata guwan shi raƙumman sa wato alama ya riga ya fito da hadirsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine dalilin da yake nuna hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiran yayi an gane ko kenan anan zamu gane da shi wanda yake mai kirani da wanda yake mai ifradi lokacin da aka zo Makka idan yayi dawaful qudum yana da damar da zai yi safa da marwa a wannan lokaci a ranar 10 ga wata bayan yayi aski yayi yanka hadayarsa yayi jifa yayi aski yayi yanka hadayarsa idan ya zo Makka iya abinda zai yi dawafi zai yi dawaful ifada amma ba maganar ya maimaita wato shine safa da marwa kenan abinda muke so mu gane da mai kirani da mai ifradi gaba ɗayan su iya abinda yake kansu sa'ayi ɗaya ne safa da marwa su ɗaya suke in ma su gabatar da shi a farko ko kuma su jinkirta amma wanda yake mai tamattu'i shi yake da wato sa'ayi biyu an gane ko tare da cewa sun gamu sun rabu kenan da mai ifradi da mai kirani da mai tamattu'i kowa abin da yake kanshi dawafi biyu yake kansa illa kasancewar shi mai tamattu'i wannan dawafi nasa dawafi ne na umra shi kuma mai tamattu'i mai kirani da mai ifradi wannan dawafi dawafi ne wanda ake kiran shi dawaful qudum to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi dawaful qudum ya gama manzo Allah sai ya safa da marwa shine sai yace walam yahilla manzon Allah bai kunce haramin sa ba min ajali badanihi li'annahu qalladaha min ajali budunihi ko yawa min ajali budunihi wato saboda raƙumman sa ko kuma mu ce taguwan sa lafazin albudun jam'i ne na badana kamar yanda Allah ke cewa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr sai yace min ajali budunihi wato saboda raƙumman sa li annahu qalladaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alama cewa hadaya ce thumma nazala bi a'la makka inda al-hajun wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama dawafin ya gama safa da marwa manzo Allah sai ya sauka a nan Makka wurin da ake kiran shi al-hajun wa huwa muhillun bil hajji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana mai daukaka muryarsa dangane da wato haji an gane ku alhajun wato suna ne wanda yake wani wuri ne wanda yake nan makka kenan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama tawafi ya gama safa da marwa can yaje wuri ne wanda yake kan tudu a nan makka to sannan daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar 8 ga wata kenan manzon Allah kuma ya fara aikin haji aka fita zuwa Mina shine yace wa huwa muhillun bil haji wa lam yaqrab al ka'aba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai kusanci ka'aba ba ba'da tawafihi biha bayan tawafin da yayi da ita hatta raja min arafa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga arafa abinda muke so mu gane anan a ranar 4 ga wata na Zulhijja manzon Allah ya shiga birnin Makka kenan da ya shiga Makka ya je yayi tawafi bayan yayi tawafi yayi safa da marwa manzon Allah sai ya je masaukin sa a wannan masauki manzon Allah yake ya kwashe waɗannan kwanuka kenan 5 ga wata 6 ga wata 7 ga wata siran 8 ga wata sannan manzon Allah ya dauka kamar ya shi dangane da haji kenan aka fita ana tarbiya aka je zuwa Mina duk a cikin irin waɗannan kwanuka kenan bayan ya gama bi dawo ba Ka'aba a can masaukin sa yake har aka wayi gari kenan ran 8 ga wata sannan manzon Allah ya fita zuwa Mina shine yace walam yaqrabil ka'aba manzon Allah bai kusanci ka'aba ba ba'da tawafihi biha bayan tawafin da yayi hatta raja min arafa sai da manzon Allah ya dawo daga arafa dawowa daga arafa kwa a ran 9 ga wata idan aka je aka tsaya aka wuni rana ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangaro Muzdalifa da yazo Muzdalifa yayi da zango ya kwana ana da aka wayi gari 10 ga wata bayan gama sallar asuba gab da gudowar rana manzon Allah ya bar Muzdalifa ya zo zuwa Mina nan yayi jifa da yayi jifa manzon Allah ya aski ya yanka hadayarsa sannan kuma ya gangaro Makka domin yin tawafi da Ka'aba to sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangaro Makka ya zo yayi tawafi da Ka'aba ran 10 ga wata kenan a ranar ne manzon Allah ya kusanci Ka'aba amma tun ran 4 da ya gama tawafin sa manzon Allah bai kusanci Ka'aba ba wa amara ashabahu an yatawafu bil baiti manzon Allah sai ya umarci sahabban sa cewa su yi tawafi wa baina safa wal marwa sannan kuma su yi sa'i tsakanin safa da marwa thumma yuqassiru min ru'usihim sannan kuma su saisaye kawunan su ko kuma su aski thumma yuhillu manzon Allah yace sannan kuma su kunce harari duk sahabban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dauko niyya da wanda ya dauko ifradi da wanda ya dauko kirani manzon Allah sai yace musu kowa ya canza niyyar shi manzon Allah yace ya maida ta umra da aka zo nan Makka da aka yi tawafi aka yi safa da marwa manzon Allah sai yace kowa ya aske kanshi masu aski suka yi aski masu saisaye suka yi bayan haka manzon Allah sai yace kuma su kunce harami wa zalika liman lam yakum ma'ahu badanatun qalladaha amma fa duk wanda manzon Allah yace masa yayi haka shine mutumin da ba shi da taguwar da yayi mata rataya mutumin da bai koro hadaya ba amma duk wanda ya koro hadaya kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koro hadayarsa to shi bai kunce ba iya abinda shi manzon Allah yayi kira ne amma duk wanda bai koro hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda ya sanya su su yi shine tamattu'i domin don haka malamai suka tafi akan cewa tamattu'i shine yafi kowane nau'i daga cikin wannan ayyukan haji domin aikin haji kala uku ne akwai ifradi akwai alkiran sannan akwai at-tamattu shi al-ifradi shine kawai mutum lokacin da aka zo miƙati niyyar haji ita kadai zai wanda in an je tawaful qudum yayi safa da marwa to zai ci gaba da zama a cikin ihramin sa ba zai kunce ba sai ran 10 ga wata idan aka zo aka yi jifa yayi aski yanka hadayar shi a lokacin nan zai yi tahallul awwal haka shi ma mai kirani shine wanda ya hada haji da umra gaba ɗaya a niyya lokacin da aka zo miƙati shi ma idan ya je Makka yayi tawafi yayi safa da marwa shi ma zai ci gaba da zama a cikin haraminsa ba zai kunce ba sai ran 10 ga wata amma shi mai tamattu'i lokacin da aka zo miƙa ci shi niyyar umra kawai yake, niyyar umra ita kadai yake. Idan ya zo yayi dawafi, wannan dawafi ne na umra, sannan yayi safa da Marwa. In yayi safa da Marwa sai yayi aski ko yayi sai sai ya sanya tufafi ya hudda wannan ihrami, ya sanya tufafinsa ya shafa turare, idan da iyalinsa yana iya kusanta su. Illa kasancewar shi ne ifradi da mai tamattu da mai kirani ba maganar kunci harami balantana aski ko sai 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 dai a rango magauta. To dan haka duk mutumin da bai kuro hadaya ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su sai ya ce kowa ya aske kanshi, ko kuma ku yi saisaye. Manzo Allah ya ce kuma kowa ya kunce harami. Kenan shine sai ya ce wa zalika liman lam yakum ma'ahu badanatun qalladaha, ga mutumin da ba shi da taguwa da ya mata rataya, ma'ana mutumin da bai kuro hadayarsa ba. To dan haka anan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ma ba dan na kuro hadaya ba. Manzo Allah ya ce ni ma da na yi kamar yadda kuka yi. Shine ya ce lawis taqabaltu min amri mastadbartu, yake cewa lama suktu hadiyan au kama qala. To dan haka kasancewar malamai suka tafi akan cewa tamattu'i shi yafi, inda ba shi bai yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai zaba ma mu'minai cewa su yi shi. To duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa kirani shi yafi, me yasa? Saboda shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Sannan wasu kuma musamman malaman malikiya suka ce ifradi shi yafi, kai haji kawai ta kadai, domin su ma cewa suka yi iya abinda manzon Allah ya yi ifradi yayi. Wasu suka ce tamattu, wasu suka ce kirani, wasu suka ce ifradi, amma magana tabbatacciya iya abinda manzon Allah ya yi kirani yayi. Sai ya ce wa man kana ma'ahu ra'atu, duk wanda matar shi ta kasance tare da shi, fahiya lahu halalu, manzo Allah ya ce halakin shi ce yana iya kusantarta a wannan lokaci bayan an gama umra. Wadibu, manzo Allah ya ce haka nan shi Abdullahi dan Abbas ya ce wadibu da shafa turare, wasiyab da sanya tufafi wanda yake dinkekke. Kenan ka rike ka gama umra, sai duk abinda da an haramta maka to ya halatta yanzu kai, sai zuwa ran takwas kuma zaka yi wanka ka tsareta dangane da dukkan wani dinkekken tufafi, sannan ka saka haraminka daga masaukin da aka sauke ka a Makka, sannan a wannan lokaci zaka yi ihlali dangane da aikin haji, sannan kuma daga ran takwas ga wata ne kenan aikin haji yake farawa. Don haka dai a takaice wannan babi da malam yayi shi iya abin da yake nuna mana, duk wani tufafi wanda yake in baka da kala wanda yake fari, kenan kowane kala kana iya yi da shi, sawa'an da mayafi da wanda yake gyautu, mace kowane kalan tufafi takan iya yin ihrami da shi. Illa kasancewar wanda Aisha take cewa anan za ta nisanci duk wanda aka runa shi da turare wanda yake war ko kuma za'afara. To dan haka kasancewar duka wannan ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna haramcinsa illa irin waɗannan, kamar yadda Aisha ta bayyana, tare da cewa iya abinda aka fuso mutum yayi harami da shi shine farin tufafi, amma in ka buga baka samu launi wannan kala wanda yake fari, to kowane launi kana iya yi da shi. Ita kuma mace kowane kalan tufafi za ta iya yin ihrami da shi, ba a sanya ta ba cewa sai ta dinka farin ta kaya. Don haka Aisha ta ce wala walam tara Aishatu ba'san bil huliyyi wa thawbil aswadi wal muwarrad wal khuffi lil mar'a. Babu man bata bi zil hulaifati hatta asbah. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala haddathani abdullah ibn muhammad qala haddathana hisham ibn yusuf qala akhbarana ibn jurayj qala haddathana muhammad ibn al-munkadir an anas ibn malik radiyallahu an annahu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن أبي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح wato Anas dan Malik wannan babi malam yake cewa babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya kwana a Zulhulaifa har ya wari gari Abdullahi dan Umar haka ya fada yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi da ya fito bayan sallar azhar daga birnin Madina da ya zo nan Zulhulaifa tsakanin Zulhulaifa da Madina ta da kilo 10 mil 12 ne kamar yadda bayani ya gabata amma Zulhulaifa a yau yana daga cikin tsakin birnin Madina to da manzon Allah ya fito daga Madina bayan yayi azhar da jama'ar sa da yazo nan Zulhulaifa lokacin da asr yayi kamar yadda zamu gani a cikin hadisin da aka gama sallah to anan manzon Allah ya da zango aka kwana to shine anan yake cewa matsayin mutumin da ya kwana a Zulhulaifa har ya wayi gari menene matsayinsa sai mu ce yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har babu wani uzuri tare da shi to yakan iya ya da zango anan ya kwana sannan in an wayi gari ya wuce Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta azhar raka'a hudu a birnin Madina dan haka anan malamai suka ce maganar wasu malamai da suka ce idan mutum ya kulla kayansa a matsayin shi na dan bulaguro ko da bai bar gari ba to yana iya yin kasarin sallah in lokaci yayi kamar misali kullo da kaya a mota ana jiran a ida batsewa ga lokacin sallah wasu malamai suka ce tunda a matsayin ka matsayin mai bulaguro ne ko baka bar gari ba kana iya yin kasarin sallah to amma malamai suka ce a'a mai bulaguro baya yin kasarin sallah sai ya bar gari sai ka gabanka da damarka da hagunkinka babu sauran dakuna wanda yake na garin ku idan ka fita bayan gari to in lokacin sallah ya kama kasarin sallah zaka yi to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai an kulle kayan tafiya lokacin azhar yana cikin birnin Madina amma bai yi kasar ba sai sallaci azhar raka'a hudu kamar yadda Anas yake fada wabi zil hulaifa bayan an yi azhar fa aka fito kuma tafiya ta mil 12 wanda duk mil 2 shi yake ba da kilo 3 mil 2 shi yake ba da kusan kilo 3 domin duk mil 1 kusan metr 2500 ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka fito aka zo nan zil hulaifa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar shine yace wa bi zil hulaifati raka'atay manzon Allah ya sallaci la'asar wato raka'a biyu bayan an gama sallah yace thumma bata sannan manzon Allah ya kwana anan zul hulaifa hatta asbaha har manzon Allah ya wayi gari anan zul hulaifa falamma rakiba rahilata lokacin da aka wayi gari manzon Allah ya hau taguwarsa wastawat bihi ta daidaita da shi ta tsaya an gane ko tana kwance aka daura surji manzon Allah ya hau da ta tashi ta tsaya a halla manzon Allah sai ya daga muryarsa dangane da abin da yake nihi shine labbaika hajjan wa umrata kamar yadda kirani ne shine ake kira da al-ihlal kenan lokacin nan mutum yake daga muryarsa menihin yin tamattu'i kenan umra kawai zai ce labbaika umra menihin ifradi sai ya ce labbaika hajjan menihin kirani sai ya ce labbaika hajjan wa umra a wannan riwaya ta biyu Anas bin Malik ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar raka'a hudu a birnin Madina a Zulhulaifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la'asar raka'a biyu qala sai yake cewa wa ahsibuhu bata biha hatta asba Abu Kilaba yace ina kyautata zaton abinda Anas ya faɗa mun sai yace bata biha bayan manzon Allah ya yi la'asar sai ya kwana a nan Muzdalifa hatta asbaha sai da ya wayi gari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kama hanya ta Makka to dan haka kasancewar a nan wato dalili ne wanda yake nuna cewa kwana a nan Muzdalifa in har babu wani uzuri kenan ana buƙatar mutum ya kwana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana babu rafi'is sauti bil ihlal wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da daukaka murya wato game da ihlal ma'ana shine lokacin da zaka ambata abinda zaka yi na haji wato na haji kenan in ma tamattu'i ko ifradi ko kuma kirani qala haddathana sulaiman ibn har qala haddathana hammad ibn zaid wa ibn dirham an ayyub an abi kilaba an anas radiyallahu anhu annahu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا واتو أنس كيتشيوا مزا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر ركعة هدى مدينة دا أكا إسو ذي الحليفة لوكا شلى أثر ياي مزا الله سي صلى ركعة بيو كسر كينا sai yace wasami'tuhum yasrukhuna bihima jami'a sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna daga murya dangane da haji da umra bihima anan kenan wasu suna ihlali da umra kenan masu tamattu wasu kuma suna ihlali da haji da umra gaba daya kenan shine kirani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wasu kadaman sun yi ihlali ne da haji su ne manzon Allah ya ce gaba daya su canza niyyar su su maida ta umra to dan haka ake bukatar mutum ya daga muryar sa kamar yadda jumhurin malamai suka ce daga murya a irin wannan lokaci matsayin sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jibrilu alaihi salam ya zo mun ya umarce ni cewa in umarci sahabbai na cewa su daga muryar su dangane da ihlal shine fadar labbaik Allahumma labbaik sallallahu alaihi wasallam dan haka ake bukatar mutum ya daga muryar sa dan haka Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ɗaukaka murya daga nesa dama da hauni sai an ji muryar sa dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka irin wannan sunna galibin ta dutta kaura ba komai ba ku yi sanya ta kaura illa jahiltatta kenan haka ake bukata a wannan lokaci mutum ya daga muryarsa kuma ita labbaik Allahumma labbaik daga nan ka kama har a ji maka kamar yadda zamu iske iya abinda ake bukata inda dama mutum ya daga muryarsa amma kar kai yadda zaka kwari kanka idan ka gaji wato sannan ka dan sadda babu wani zikiri irin wanda aka sunnanta mana kugawa illa irin wannan labbaik Allahumma labbaik da sauransu babu talbiya wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yanda talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take lafazin talbiya masdar ne na labba yulabbi sai kace talbiya talbiyatan qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik النافي أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شوبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها واتو عبد الله بن عمر الله إكرم سيداك تشوا يندا تلبية تمنزن الله صلى الله عليه وسلم عليك إيا أبندي كي فتاشيني لبيك اللهم لبيك لفظ لبيك ما لبيسك تشي لفظيني وندي كي مسلنا an gane ku amma ma'anarsa ne ya kunsa labbaik allahumma labbaik in kace labbaik ma'ana ijabatan ba'da ijaba na amsa maka na kuma amsa maka wannan kuwa amsawa ne ga kiran da annabi ibrahimu alaihi salam wato ubangiji ta'ala ya sanya shi yayi wanda lokacin da yayi wannan kira duk wanda Allah ya kaddara masa zai yi haji tun yana tsatsan mahaifinsa ko mahaifiyarsa gaba ɗaya kowa sai da ya amsa ma Annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin mu'mini. To dan haka kasancewar wannan shine Ubangiji Ta'ala yace ma Ibrahim yayi kira. Annabi Ibrahim sai yace cewa ya Ubangiji na muryata ba za ta iya kaiwa ba. Sai Allah yace masa azzin wa alayya al-balagh, kai dai ikira amma ni zan isa. To shine a lokacin nan Annabi Ibrahim alayhi salam ya daga muryarsa ya yi kira, yake cewa ya ayyuhan nasu kutiba alaykumul hajju ila al-baytil atiq, ya ku jama'a an farlanta muku yin hajji, wato zuwa daki wanda yake zababbe ko kuma kace daki wanda yake da dadde, domin lafazin al-atiq ma'ana biyu gare shi a Larabci. Al-atiq abu wanda yake da dadde, al-atiq abu wanda yake zababbe wanda yake fiyayye. Shine sai yace fa sami'ahu man baina as-sama'i wal ard, duk wanda yake tsakanin sama da ƙasa kowa sai da yaji kira na Annabi Ibrahim alaihi salam. To dan haka kasancewar anan shine lafazin labbaik allahumma labbaik, shine ma'ana na amsa maka ya Ubangiji na, na koma amsa maka. Labbaika na koma amsa maka, la sharika laka baka da abokin tarayya, labbaika na amsa maka kuma na koma amsa maka. Innal hamda wan ni'ima laka, lalle dukkan wani dangi na yabo da dukkan wata ni'ima naka ne. Wal mulka, mulki ma kuma naka ne. La sharika laka baka da abokin tarayya. Wannan shine iya talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace haka yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi. To a wannan riwaya ta Aisha, Aisha ke cewa lalle na san yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana talbiya. Tace iya abin da yake faɗa, labbaik allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka, bakin kenan wan ni'mata laka, kenan babu ziyadar wal mulk da la sharika laka. Don haka sai wato malam ke cewa ishi Sufyan ibn Uyayna, wato Abu Muawiya ya masa mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Amash. Shuba ke cewa Sulaiman ya bani labari, shi kuma ya ji kai sama daga Abi Atiya, ya ji Aisha Allah ikara mata yadda ta ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ke yin talbiya. To dan haka a takaice wannan shine abin da yake talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar an samu daga cikin magabata wasu suna ƙara lafazi na daban, kamar yanda aka samu Umar Allah ikara masa yadda wato yana ƙari, an gane ku, kuma haka saura daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tare da cewa wasu daga cikin sahabbai suna inkarin yin ƙari, iya abinda suka ga ka takaita akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya takaita, domin an samu shi Umar Allah ikara masa yadda yana ƙara wasu kalmomi, kalmomin da yake ƙarawa idan yace labbaik allahumma labbaika, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, sai yace labbaik allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk war ragaba'u ilayka wal amal. Haka Umar Allah ikara masa yadda wato yake ƙara wannan lafazi. Haka shi an samu Abu Huraira Allah ikara masa yadda yana ƙara labbaika ilahal haqqi labbaik, yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tarbiya. Tare da cewa akwai wanda ba sa ganin halaccin ƙari irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, yaji wasu suna ƙarawa labbaika zulma'ari, sai yace ƙwarai Ubangiji Ta'ala shine zulma'ari, yace amma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace haka zamu yi, ba zamu daɗa komai ba. To dan haka dai a takaici ƙarin ya halatta, kamar yanda aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne ingantattu akan haka. Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana ƙarawa, haka shi Umar, haka kuma daga baya shi ma Ibn Umar yana ƙarawa, kamar yanda yaji mahaifinsa yana ƙarawa, haka Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. To illa kasancewar malamai suka ce ka takaita akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wato shine yafi dacewa. Manzon Allah ya ji suna ƙarin, amma manzon Allah bai musu muso ba, ya ji suna ƙara labbaika zal ma'arij labbaika zal ma'arij wa zal fawadi amma manzon Allah bai musu bai musu ba akan haka amma shi akan me ya takaita akan yanda yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dawoma to wannan shine iya wato talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar ita wannan talbiya wasu malamai suna ganin cewa rukuni ne daga cikin rukunnan haji illa kasancewar talbiya bata cikin rukunnan haji a magana mafi rinjaye rukunnan haji guda hudu ne niyya tsayuwa arafa tawaful ifada as-sa'yu bainas safa wal marwa wannan hudu sune rukunnan haji wasu malamai suka ce yin labbaik allahumma labbaik wajibi ne duk mutumin da ya bar labbaik allahumma labbaik kwata kwata a hajjin sa to wannan dole sai ya bada fidiya wasu malamai suna ganin sunna ne illa kasancewar dai alqaulu bil wujubi aqrab cewa wajibi ne wannan shine abin da yake kusa dole ne mutum ya yawaita ta zamu iske mu zan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga miqati yake fara labbaik allahumma labbaik kuma ga inda in yaje yake dakatar da ita nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.